الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 23 ga watan 12 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin mai farilla yabi mai nafila mai farilla yabi mai nafila halatta ne ya halatta mai farilla yabi mai nafila ko mai nafila yabi mai farilla ko mai farilla yabi mai wata farilla ta daban ta fuskar dalili gaba ɗayan wannan nau'i uku ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da ke nuna halaccin mai farilla yabi mai nafila hadisin na cikin sahihai hadisin Mu'az Allah ya ƙara masa yadda wanda Mu'az yakan halicci sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa idan an gama Mu'az ya dawo gida jama'ar unguwarsu gaba daya sukan hadu Mu'az ya yi musulmanci wanda shi Mu'az ya riga ya yi farillar sa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yake maimaitawa shi nafila ce su kuma farilla ce suke a bayan shi wadanda suka ce baya halatta mai farilla yabi mai nafila sai suka ma wannan hadisi tawili suka ce ai wanda mu'azin yayi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce nafila wanda yake sake wa ita ce farilla to yaya za a yi mu'azi ya bar waccan fadila wanda yin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaman sallah dubu take a wani masallaci wanda ba shi ba in banda masallacin Allah mai alhurma masallacin Makka shi domin sallah daya ta farilla ko ta nafila matsayin sallah 200 take dan haka dai wannan wani tawili ne suka yi wanda babu wani dalili akan sa wannan dalili ne a bayyana wanda yake nuna halaccin mai farilla yakan iya bin mai nafila kuma balantana shi mai nafila kuma sannan dalili na biyu idan ka koma a cikin salatul khawf sallah ta yaki akwai nau'i daga cikin nau'ikanta domin nau'in da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah ta yaki kusan nau'i takwas ke akwai tabbatattu daga cikinsu akwai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a ta farko yayi raka'a biyu da su ya salamce suka koma suka ci gaba da gadi jama'a ta biyu suka zo yayi kabbara ta harama suka yi yayi raka'a biyu da su kaga wannan jama'a ta biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi da su shi a matsayin nafila ce yake su kuma farilla ce suke to waɗannan dalilai suna tabbatar da halaccin mai farilla yabi mai nafila to balantana mai nafila yabi mai farilla Don haka anan fa'ida abinda muke so mu gane irin lokaci wanda yake na Ramadan. Idan ka zo masallaci an gama sallar Isha an fara Asham ko mu ce tarawihi, ba maganar ka koma gefe kai sallar ka ta Isha sannan ka tashi ka bi su. Kabbara za ka yi ka bi su, su suna tarawihi kai kana sallar Isha. In raka'a ɗaya ka samu limami ya salamce ka tashi ka ciko ukun da suka rage maka. In biyu ka samu limami ya salamce sai ka tashi ka ciko biyun da suka rage maka. To haka balantana mai farilla yabi mai farilla. Shine tambaya ta biyu wani dan uwa yake cewa kai ne baka yi sallah ta magariba ba. Ka zo masallaci an tada sallar Isha, yaya za ka yi? Sai ka bi su da niyyar magariba. Idan aka yi raka'a uku to kai sallar ka ta cika, sai ka zauna ka yi tahiya. Idan ka yi tahiya ka gama sai ka salamce, sai ka tashi kuma sai ka kabbara ka bi limami da niyyar Isha, ka samu wannan raka'a daya. Kenan ka shefi, ka kashe tsuntsu biyu da dutse daya. Don haka wani kan iya cewa to a ina yaya mamu zai iya salamcewa gabanin liman? Kwarai wannan ya tabbata a hadisi. Kwarai ka koma cikin salatul khawf, inda mamu suke salamcewa kafin limami ya salamce. In ka ce mamu baya salamcewa gabanin sallamar liman sai ka kawo dalili, in babu dalili kuma sai a koma asali. Don haka wannan cikon fa'ida a irin daren da ake hada salloli biyu masu tarayyan lokaci, magariba da Isha, a sababin ruwan sama ko abin da ya kama da haka. Ka zo an gama sallah ta magariba, to sai ka kabbara ka bi limami da niyyar sallar Isha da sallar magariba. In an yi raka'a uku sai ka salamce, ka yi tahiya ka salamce, in ka salamce sai ka tashi ka bi shi. A wannan lokaci kenan kai ma ka samu jami'i. Amma in raka'a ta farko ta kuce maka, to jami'i ya kuce maka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il. Mun tsaya ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kwaɗaitarwa da ba da ƙarfin gwiwa da kuzari a kan lazimtar yin tahiyyatul masjid da kuma karhancin zama ga mutumin da ya shiga masallaci ba tare da ya yi sallah daidai da raka'a biyu a koma wani lokaci ya shiga masallacin, sawa'an a cikin yini ko a cikin dare. Don haka ita tahiyyatul masjid a magana mafi rinjaye wajibi ce, amma wa take zame ma wajibi shine mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama. Duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama to baya halatta ya zauna sai yayi tahiyyatul masjid raka'a biyu. In ya manta ya zauna, wannan mantuwa bata sauke masa ba, in ya tuna sai ya tashi. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn muttafaqun alayhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayanku idan ya shiga masallaci, manzon Allah yace fala yajlis, kada ya zauna. Akan wannan gaba malamai suka ce ita tahiyyatul masjid tana hawan kan mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama. In ba da nihin zama ba ka shiga masallaci to bata hau kanka ba. Misali wani yana waje sai ya kiraye ka yace wani zo ka ji, ka shigo cikin masallaci domin ya fada ma abinda zai fada ma ka fita, to bata hau kanka ba. Ko ka shiga domin ka dauko wani abu ka fita, ko mutumin da ya shigo daga wannan kofa domin ya fita ta waccan kofa, tahiyatul masjid bata hau kansa ba. Amma duk wanda ya shigo da nihin ya zauna, to ya tabbata cewa in dai yana kan tsarki yana da arwalla, to baya halatta ya zauna sai yayi tahiyyatul masjid raka'a biyu. In ko ka zo misali a lokacin asuba kai kuma baka yi ba raka'atul fajr a gida, to idan kai wannan raka'atul fajr a nan masallaci ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid ba sai kai ba. In ko kai tahiyyatul masjid dan sannan daga baya kai raka'atul fajr, to wannan kuma la ba asbabu wani laifi. In ko ka riga ka zo masallaci an tada iqamar sallah, to ba maganar shagala da tahiyyatul masjid. Sallah ta farilla zakai, wanda daman bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat, idan aka tada ikamar sallah ba maganar wata sallah sai wannan wanda aka tada ikamarta, ko kana cikin tahiyatul masjid ko ma wata sallah ce, in dai aka tada ikamar sallah dole zaka yanke kabul imani. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana, idza dakhala ahadukumul masjida, idan dayan ku ya shiga masallaci, fala yajlis, manzo Allah yace kada ya zauna, hatta yusalli rak'atayn, sai ya sallaci raka'a biyu. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alai, wanda kuma bayani ya gabata kuma zai ƙara maimaituwa insha Allah nan gaba. Idan mutun yazo a ranar Juma'a ya samu limami na khutba, to baya halatta ya zauna sai yayi tahiyatul masjid, sai yayi tahiyatul masjid. Kamar yanda hadisi ne na cikin sahihu Muslim, wani sahabi a ranar Juma'a ya shigo masallaci, maza Allah sallallahu alaihi wasallama na khutba sai ya zauna. Maza Allah sai ya tambaye shi yace, kai tahiyatul masjid? Sai yace a. Maza Allah yace masa, tashi kai. Ya tashi yayi. Maza Allah yana cikin khutbar sai yake cewa, idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhthu falyarka rak'ataini walitajawwaz fihima. Maza Allah yace, daga yau dayanku idan ya shigo ya zo masallaci a ranar Juma'a ya samu limami na khutba, manzon Allah ya ce yayi nafila raka'a biyu amma ya takaita su kare tsawaita. Shi wancan sahabi tun lokacin da aka tambaye shi kai yace bai yi ba, aka ce masa tashi kai, tuntuna an kare da shi. Kuma wannan da jama'a gaba ɗaya ake har zuwa kiyama, domin cai idza jaa ahadukum yawmal juma'a, idan ɗayan ku ya zo masallaci a ranar Juma'a, sai yace wal imamu yakhthu. Lafazin wal imamu yakhthu jumla ce haliya, kenan halin limami yana khutba, ka zo limami yana khutba. Maza Allah ya ce falyarka rak'ataini, yayi raka'a biyu, sai ya ce wani ya tajawwaz fihima, ya takaita su kar ya tsawaita. To dan haka duk wanda ya shigo masallaci da nihin zama, to ya tabbata cewa akwai tahiyatul masjid akan sa. Sanan hadisi na gaba, hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjid fa qala salli rak'atayn. Jabir Allah ya dada shi yake cewa, na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan yana cikin masallacin sa, fa qala, sai manzon Allah ya ce da ni, salli rak'atayn, yace ya kai Jabir, tashi kai raka'a biyu, tashi kai raka'a biyu. Kaga anan umarni manzon Allah ya masa cewa ya tashi ya tahiyatul masjid. Haka kuma hadisin wato shine Khallad ibn Rafi, wanda ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi nafila raka'a biyu, ya bubbuga sallah sallah kotan kurciya, da ya gama sai ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya ce masa, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Manzo Allah da ya karbi sallama ya ce masa, koma sake sallah, domin wannan ba sallah bace kai. Har sai da ya maimaita su uku, duka sallah ce kotan kurciya. Manzo Allah ya ce masa, koma dai sake, sai ya ce, wallazi ba asaka bil haqqi la uhsinu ghayraha, yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, ban iya wata sallah in banda wannan, ya rasulullahi koyar da ni. Manzo Allah ya nuna masa yanda ake sallah daga farko har zuwa karshenta. Kaga wannan shi ma abin da yake tabbatar mana, duk wanda ya shigo masallaci in dai da nihin zama ne, to bayya halatta ya zauna sai yayi tahiyatul masjid. In ko ya manta ya zauna, to ya tabbata cewa in ya tuna bata sauka ba daga kanshi sai ya tashi. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab istihbab rak'atayn ba'da al-wudu. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بلال، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. قوله الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم. malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin raka'a biyu bayan arwalla. Idan mutum ya yi arwalla, to ya tabbata cewa an sunnanta masa yin nafila daidai da raka'a biyu. Ba haka ba kawai ka zo ka yi arwalla, ka jaddada arwalla, ka zo ka zauna. A inda ka yi arwalla, to ka tabbata an sunnanta maka yin nafila raka'a biyu. Shi ne anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya faɗa ga Bilal, wanda Bilal sananne ne daga cikin sahabbai, yana da wata gala wanda ba kowa bai same ta daga cikin sahabbai, shine ladanci, domin shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake faɗa masa, manzon Allah yake cewa da Bilal, ya Bilal, manzon Allah ya ce, ya kai Bilal, haddisni bi arja amalin amiltahu fil islam, ba ni labarin wato mafi kaunar aiki da ka aikata a cikin musulunci, ba ni labarin aiki wanda ka fi kauna daga cikin aikin da ka aikata a musulunci. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayar shi wai tun lokacin da Allah ya azurta shi da musulunci, a cikin duk wasu ayyuka da yake aikatawa na addini, wani aiki ne yafi so, yafi kauna, wanda yafi kudayinsa? Wanda wannan gaba tana nuna mana shine mustahabbancin malami wato ya tambayi almajirinsa game da wani aiki da yake aikatawa. In ya faɗa masa, in ya ga aiki ne mai kyau, to sai ya ƙara masa kuzari akan wannan aiki cewa a ci gaba da yi. Idan ko ya ga aiki ne mara kyau, to take yanke kuma ya kamata ya hane shi. Kamar yadda anan manzon Allah ya tambayi Bilal, wanda shi manzon Allah shine matsayin malami, Bilal shine matsayin almajiri. Manzon Allah ya ce masa, ba ni labari game da aikin da ka fi kauna, ka fi so daga cikin ayyukan da ka aikata a musulunci. Bilal, Allah ya kara masa yadda, sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce masa, fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna. Manzon Allah ya ce, domin ni naji balawar takalmanka gaba gare ni a gidan aljanna. Kamar yadda a hadisin wata riwaya manzon Allah yake cewa na shiga aljanna a jiya. Manzon Allah yake cewa duk kwanan da na sha ya ce sai in ji balawar takalman Bilal a gabana. Sai manzon Allah yake cewa, bima sabaqtani ila aljanna ya Bilal, da menene ka rigaye ni shiga aljanna, ma'ana ka shiga gabana a gidan aljanna. Manzon Allah ya ce masa, na shiga aljanna duk kwanan da na sha kawai sai in ji karin takalmanka a gabana. Shine anan manzon Allah ya ce masa, fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna. Manzon Allah ya ce, domin naji balawar takalmanka wato gaba gare ni a cikin aljanna. Idan aka ce addaf, shine karan balawar takalmi, dan takalmin da yake irin wannan kara sai takalmi wanda yake dan soso kafa waje. Kana sai ya ce, ma amiltu amalan arja indi. Bilal ya ce, ya rasulullahi, ban taba aikata wani aiki wanda nafi kudayinsa, nafi kaunarsa. Yace, min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin aw nahar. Yace, ban taba yin tsarki ba, ma'ana ban taba yin arwalla a wani lokaci a cikin dare ko a cikin yini. Yace, illa sallaitu bi zalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Face sai na sallaci iya abinda Allah ya kaddara mu da wannan arwalla da nayi, a cikin dare ko a cikin yini. In dai arwalla ta tawarware na tashi na ji nayi, to sai nayi nafilfili iya abinda Allah ya kaddara mu a cikin dare ko a cikin yini. Yace, kaji aikin da nayi. Anan wannan shine sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji karin takalman Bilal a gabansa. Manzon Allah ya ce, to a sababin haka ne, wannan sallah da kake yi in kayi arwalla, sababinta ne abin da yasa ka shiga gabana a gidan aljanna. Duk inda nayi sai in ji karin takalmanka a gabana. Don haka wannan, a takaice, wannan hadisi yana nuna mana yin nafila daidai da raka'a biyu idan mutun yayi arwalla a cikin dare ko a cikin yini, wannan sunna ce. Domin anan shi Bilal ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yafi so, abin da yafi kauna shine kawai in dai arwallarsa ta warware, in yayi ya jaddada arwalla to sai yayi nafila daidai da raka'a biyu, ma'ana iya abin da Allah ya kaddara masa. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar da shi akan aikin da yake, inda a ce kuskure ne yin haka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bar shi ba da ya hane shi. Dan haka wannan shine yake tabbatar mana sunnatul wudu. In aka ce sunnatul wudu shine yin nafila raka'a biyu bayan mutum yayi arwalla, wannan sunna ce wadda take mai zaman kanta a cikin dare ko a cikin yini. Kuma ita wannan kuma tana daga cikin zawatul asbab, ba ta cikin hani, koda bayan la'asar ne, koda bayan asuba, in dai ka je ka yi arwalla to an sunnanta maka yin nafila raka'a biyu, domin sababin abin da ya janyo yin wannan raka'a biyu arwallar da ka jaddada. Sannan bugu da ƙari, wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa aljanna da wuta tuntuni Allah ya halicce su, a yanzu ma akwai su, saboda manzon Allah ya shiga aljannar kuma ya ji karanta kalman Bilal a gabansa. Inda babu ita to ina maganar shiga, kamar yanda waɗanda suke gabatar da hankali akan nassi na Alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mu'tazila. Su a iya aqidarsu aljanna da wuta a yanzu babu su, a ranar kiyama ne Allah zai halicci wuta ya halicci aljanna. Waɗanda suka cancanci a shigar da su aljanna, a shigar da su. Waɗanda makomarsu ita ce wuta, a shigar da su. Suka ce amma a yanzu ba maganar wuta, ba maganar aljanna. Suka ce kasancewar a yanzu a ce akwai wuta akwai aljanna, wannan ai ya ci karo da hankali. Suka ce kamar misali mutum ne ya zo ya gina gida, ya gama duk wasu kayan alatu da duk abin da ake bukata ya sanya a cikin gidan, ya shirya, sai ya sa dan kwado ya kulle, sai ya ce sai na bayan shekara 50 ko sai bayan shekara 100 zan shiga gidan. Kaga wannan a hankalce ne, su hankali ne. To shi kuma kasancewar aljanna da wuta nassi ne na Alkur'ani, da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da cewa tuntuni Allah ya halicce su, a yanzu ma akwai su. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa dangane da wuta a can cikin suratul Baqara, fattaqun narar lati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Ubangiji Ta'ala yace ku kiyayi wuta wadda makamashinta mutane ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu da duwatsu. Sai yace uiddat, ita wannan wuta tuntuni an tanade ta, an tanade ta lil kafirin, ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga Ubangiji Ta'ala ce ya uidda tuntuni an tanade ta. Haka aljanna Ubangiji Ta'ala na faɗa a cikin suratu Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ash-shahid ce ya uidda lil muttaqin, ku yi gaggawa wato izuwa samun gafara ta musamman daga gun Ubangijin. Ku yi gaggawa zuwa samun wata aljanna wadda fadinta ya kai fadin saman bakwai da kasan bakwai. Ubangiji Ta'ala sai ya ce uiddat lil muttaqin, wannan aljanna tuntuni an tanade ta ga masu tsoron Allah, masu tsara dokokinsa, masu kwatanta yin aiki da abin da ya shar'anta musu, nayi suna yi, na hannuwa suna hannuwa. To dan haka waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa wuta da aljanna tuntuni akwai su. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna ido da ido. Kamar yanda ana cikin salatul khusu, hadisi yana cikin sahihul Bukhari, wani lokaci rana ta dishe haskenta ya tafi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a a masallacinsa suna sallah ta dishewar hasken rana, sahabbai sai suka ga a firgice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya janyo da baya zuwa jimawa, kuma sai suka ga yayi gaba kuma har yana mulmushi. Ana gama sallah sai suka ce ya rasulullahi, mun ga ka aikata wani abu wanda ya bamu al'ajabi, mun ga ka janyo baya a firgice kuma zuwa jimawa sai kai gaba har ma kana mulmushi, ka dan miƙa hannunka kana famar ciro wani abu, me ya faru? maza Allah yace abinda nake tabbatar muku a wannan matsayi nawa ina wannan sallah yace wallahi ban gushe ba sai da Allah ya nuna mun wuta da aljanna yace ja da baya da kuka gana ya afirgice wuta ce Allah ya nuna mun yace ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi muni mafi ki yace sama da wuta da Allah ya nuna mun dan haka kuka gana ja baya afirgice yace gaba da kuka gana yi har ina mulmushi aljanna ce Allah ya nuna mun hannu da kuka gana me ka manzon Allah yace nayi kokarin na tsinko nonon wata itaciya daga cikin itacen aljanna manzon Allah yace inda Allah ya bani ikon curowa na curo har duniya ta tashi manzon Allah yace ba zai kare ba shi za ku ringa ci kaga wannan nassi ne ya cikin sahihul bukhari kafin manzon Allah ya bar duniya Allah ya nuna masa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Bilal yake cewa fa inni sami'tu daffana alayka baina yadayya fil janna manzon Allah yace masa naji karan takalman ka gaba gare ni a cikin aljanna dan haka manzon Allah wannan ita ce jumla ta aliliya wanda ta sa manzon Allah ya tambaye shi yace masa wai wani aiki ne kafi kauna kafi so a rayuwarka tunda Allah ya azurka ka ya azurta ka da musulunci wani aiki ne kafi kwadayi daga cikin ayyuka na lada shine Bilal sai ya bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin dare ko a cikin yini arwallata bata taba warwarewa ba face in na jaddada arwalla sai na sallaci iya abinda Allah ya kaddara mu to wannan yana nuna mana kenan ka tambayi kuma yana nuna mana mutun ya tambayi mutanen kwarai game da wani aiki na ibada da suke yi a kuye domin ayi kwadayin wannan aiki mutun yayi kwadayin wannan aiki yayi koyi da su idan ka ga mutumin kwarai ba laifi kana iya tambayar shi wani aiki na ibada wanda yake yi a koye domin ka ji aikin da yake yi kai ma kai koyi da shi ka ringa aikatawa kamar yanda wani hadisi tabbatacce ana zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yanzu dan aljanna ya zo sai wani sahabi sai gashi ya kullo ruwan arwalla yana diga daga baki daga jikinsa ta kalman shi ya makala su a hannuwan shi ya zo ya zauna hannu ana nan washe gari manzo Allah ya ce yanzu dan aljanna ya zo shi wannan sahabin da ya zo jiya hannu sai gashi ya zo aka zo karo na uku hannu ana zauna manzo Allah ya ce yanzu dan aljanna ya zo wannan gu wannan sahabi hannu shine ya ƙara zawa wani daga cikin sahabbai shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai ya bi wannan sahabi sai ya ce masa mun dan samu rashin zuttuwa da mahaifina dan haka ina son ka bani mafaka kwana biyu har mahaifin nawa ya dan huce yace a ba laifi zo mu tafi suka tafi gidansa ya kai masa ziyara ya je dare ya raba aka tashi can karshen dare kawai iya nafilfili ne hallo dare na biyu bai gaba wani sabon aiki na daban dare na uku hallo bai gaba wani sabon aiki na daban game da shi wannan sahabi sai ya ce masa to kuma gida zan tafi shi wannan sahabi ya rako shi suna kan hanya sai ya tsaida shi sai ya ce ka san sababin abin da yasa nazo nazo ne dan in yi rahoto in yi bincike in ga wani aiki ne kake yi domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su uku yana faɗa yanzu dan aljanna ya zo sai kuma kai ne kake zawa sai ya ce da Allah ga ya mu wani aiki ne kake sai ya ce wallahi in banda abin da ka ganin ni banda da wani aiki wannan shine kadai yace amma ina da wata dabi'a da wata al'ada wanda Allah ya azurta ni da ita yace tunda Allah ya yi ni yace wallahi ni ban taba gune ma wani ni'imar da Allah ya masa zuciyata a wanke take bana hasadar kowa bana ketar kowa bana kyashin kowa yace to wallahi da wannan sababi ne a wannan sababi ne ka samu wannan matsayi kaga wanke zuciya game da datti na hasada da keta sababi ne na shiga aljanna kamar yanda wannan hadisi yana nuna mana yin nafila raka'a biyu bayan mutun ya jaddada arwalla a cikin yini ko a cikin dare sababi ne daga cikin sababba na shiga aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji karan falawar takalman Bilal a gaban shi a cikin aljanna kuma ya tambaye shi me wani aiki ne kafi kauna ya gaya masa manzo Allah ya ce to a sababin wannan aiki ne kaga wannan yana nuna kenan yin wannan nafila yana daga cikin sababi daga cikin sababba na dacewa da aljanna a gobe kiyama Allah ya sa mu dace sannan kuma wannan hadisi sai ka sanya shi layin wato daraja ta Bilal, in ana zano hadisai waɗanda suke nuna matsayi na Bilal, to sai ka zano da wannan hadisi da manzon Allah ya ji balawar takalmansa gaba gare shi a gidan aljanna. Shi Bilal yana gaba, manzon Allah yana baya. Sannan kuma ita aljanna damar rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi aiki, imani da aiki sababi ne na shiga aljanna. To amma ita aljanna ko da ka zo da waɗannan sharuɗa biyu, imani da aiki na gari, to sai sun haɗu da abu na uku, shine rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Manzo Allah yake cewa ku dan daidaita, ku dan tsakaita abinda aka ce ku yi, ku kwatanta. Manzo Allah yace ku san da cewa babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama. Ma'ana babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai cancanta masa aljanna kuma ya tsiratar da shi game da gidan wuta. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, ko kai ya manzon Allah aikin ka bai isa bai shigar da kai aljanna? Manzon Allah yace wala ana, yace wallahi ko ni aiki na yayi kadan ya shigar da ni aljanna, ya tsiratar da ni game da gidan wuta. Sai ya ce illa an ya tagammadani Allahu bi rahmati minhu wa fadli, sai idan Ubangiji na ya dindibe ni da rahamarsa da kyautarsa, sannan ni ma zan kai labari. Kenan imani da aiki na gari sababi ne. Sannan sai ya haɗu da abu na uku, shine rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don duk ibadar da muke yi, inda za ka bauta ma Allah shekara dubu, wannan ibada ta shekara dubu bata kai, bata isa ba ta biya ni'imar ido da Allah ya maka. Ni'imar ido kadai ibadar shekara dubu bata isa ba ta biya. To ina kuma ga sauran gabbai? Kenan don haka kawai wannan sababi ne, kawai rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce take cancanta ma bawa shiga aljanna. Kuma ko an shiga aljanna, kowa gwalgwadon iya aikin shi ne, matsayi daraja-daraja a aljanna gwalgwadon aikin mutum ne. Babu fadli yawmil jumu'ati wa wujubiha wal iktisali laha wat tatayyub wat tabkir ilayha wad du'a'i yawmil jumu'a والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستهباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودئهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. مالم الله يجيك أنسنا فدا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla ta sallar Juma'a da kuma wajibcin zuwa Juma'a da kuma yin wanka domin sallar Juma'a, sannan wattaqayyu wato da shafa turare idan mutum zai tafi Juma'a, wattabkiri ilaiha kuma da zuwa Juma'a da wuri, ma'ana mutum yayi dan sammako, waddu'a'i yawmil Juma'a kuma da nacewa game da yin addu'a a ranar Juma'a, wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fihi kuma da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan yini, wa bayani sa'atil ijaba kuma da bayani game da lokaci wanda yake na samun karbuwar addu'a a ranar Juma'a, wastihbabi iksar zikrillahi ba'da aljumu'a da mustahabbancin yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala bayan gama sallar Juma'a. A takeice wannan babi kusan gaba ta rayukunsa. Abu na farko, fadla ta sallar Juma'a, zamu ga fa'idar sallar Juma'a da sakamakon da Allah ya tanada ma mu'mini ga wanda ya kiyaye sallar Juma'a. Abu na biyu shine kenan hukuncin ta cewa ita Juma'a wajibi ce. Abu na uku, yin wanka domin sallar Juma'a. Abu na hudu, shafa turare. Na biyar, yin sammako zuwa masallacin Juma'a. Na shida, yin addu'a a ranar Juma'a, mutum ya nace game da yin addu'a. Na bakwai, yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na takwas, bayani game da wata sa'a ta samun karbuwar addu'a a ranar Juma'a. Gaba ta tara shine mustahabbancin yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala bayan gama sallar Juma'a. Shine anan malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Juma'a, fa iza qudiyati ssalatu fantashiru fil ardi. Ubangiji ta'ala ya ce idan an gama sallar Juma'a, fantashiru fil ardi, ku watsu a ban kasa, wabtagu min fadlillahi, ku nema daga cikin fadla ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana kowa ya je kan sana'arsa. Wanda kafin wannan aya Allah ya haramta ma mu'minai kula da saye da sayarwa da duk wata hada-hada da duk wani al'amari wanda zai iya shagaltar da mutum gabarin zuwa Juma'a idan an yi kiran sallah a ranar Juma'a, kiran sallan da limami yake hawa minbari domin yin khutba. Duk wanda Juma'a ta hau kansa, to ya tabbata cewa in aka yi wannan kiran sallah tsaye da duk wani aiki ya zama dole. Dole zaka tsaida kai shiri ka tafi masallaci ga wanda Juma'a ta hau kansa. Amma akwai waɗanda Juma'a ba wajibi bace a kansu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, mace da matafiyi da marar lafiya da bawa, waɗannan duk Juma'a ba wajibi bace a kansu. Haka nan yaro karami wanda bai balaga ba. Amma duk wanda Juma'a ta hau kansa, in an yi kiran sallah wanda limami ke hawa minbari ya khutba, to dole ya tsaya da komai yayi shiri ya tafi masallaci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'i dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ku mu'minai, idan an yi kiran sallah a ranar Juma'a, Ubangiji ta'ala yace fas'au ila zikrillahi, ku tafi zuwa ambaton Allah, shine sauraron khutba da yin sallah. Wadharul bay, Ubangiji ta'ala yace ku daina saye da sayarwa. Dan haka wannan misali ne, duk wani aiki da zai shagaltar da mutum gabarin Juma'a, to ya zama wajibi ya dakatar da shi. Sai yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, daina saye da sayarwa da duk wani shagali, ku je ku yi sallah, shine yafi muku alkhairi a gun Ubangijin ku in har kun san da haka. Sai yace fa iza qudiyati ssalatu, in an gama sallar Juma'a, fantashiru fil ardi, Ubangiji ta'ala yace ku watsu ban kasa, wabtagu min fadlillahi, ku nema daga cikin fadla ta Ubangiji, ma'ana kowa ya je kan sana'ar shi. Dan haka a tsari na musulunci babu wata rana ke bantacciya da aka ce an haramta ma mutum ya je yayi sana'a, wannan sai dai in kai ka zaba ma kanka ranar hutu a tsawon sati, kamar yadda magina suka zaba ma kansu ranar Juma'a ranar hutu ce ba su aiki. an gane ko sai dai in ya kama su sun zabu wannan rana ranar hutu ce in kai ka zaba ma kanka to wannan ba laifi bane ba amma babu dalilin da yake haramta ma mumini yin aikace aikace da duk wata sana'a a ranar juma'a iya dan lokaci ne takaitacce aka haramta mana in an yi kiran sallah dole mu dakatar da duk aikin da muke mu je mai sallah bayan an gama kuma mutun sai ya koma kan sana'ar shi kamar yanda anan ubangiji ta'ala ya ce in an gama sallah fantashuhu fil ardi kuwa tsuban kasa kowa ya je kan sana'ar sa daga masallacin juma'a ma ka je kasuwa ka bude shagon ka wannan ba laifi bane ba da safe ka je ka buda in lokacin juma'a ya kusanto ka rufe shago ka je kai sallah in an gama sannan kuma ka dawo kan shagon ka wannan ba laifi bane ba sai yace wa butagu min fadlillahi ku nema daga cikin fadla ta ubangiji sai yace wazkurullaha kaseeran kuma ku ambaci ubangijin ku ambato wanda yake mai yawa la'allakum tuflihun dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama kaga wannan yana nuna mana mustahabbancin yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala bayan gama sallar juma'a mutun ya lazumci ambaton Allah har zuwa fadawar rana domin rana ta fada to wannan an fita daga yinin juma'a kenan an shiga daren asabar kenan cin wannan yinin bayan gama sallar juma'a mutun ya yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala dan haka kuma ba laifi bane ba kenan akan iya mai da ranar juma'a ita ce ranar hutu kamar yanda kuma haka yafi dacewa gare mu mu jama'a ta musulmi kamar yanda in ka dauki galibin kasashen da suke kwatanta musulunci alkhamis da juma'a sune ranakun hutun su dan akwai wani littafi da ma wani malami ya wallafa ya halhada dukkan wasu dalilai waɗanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna baya dacewa musulmi ya mai da rana asabar da lahadi sune ranar hutunsu saboda yin haka akwai takalidanci da kwaikwayon wanda Allah ya haramta mana mu kwaikwaye su mu yi kama da su sune yahudawa da ƴan mushan domin ranar asabar ranar hutu ce ta yahudawa su sun zabi ranar asabar ita ce ranar hutunsu su kuma ƴan mushan su ko suka zabi ranar lahadi don haka mu kuma musulmi musulunci ya umarce mu da cewa mu saba musu don haka abin da ya dace ga musulmi kenan juma'a alkhamis da juma'a sune ya kamata su zamanto ranar hutu ba ranar asabar da ranar lahadi ba sai dai kenan ba yanda zamu yi abu ne wanda yake an tilasa mana ya hau kanmu sai dai mu yi hakuri har Allah ya kawo mana kenan budi akan al'amarin shine sai yace wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci ubangijin ku ambato mai yawa dan ku rabauta da gidan aljanna kenan a takaice wannan aya tana nuna mana mustahabbancin kenan yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala wato a ranar juma'a bayan gama sallah sannan malam yazo da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a fiyayyen yini wanda rana ta hudo a cikinsa manzo Allah ya ce ita ce ranar juma'a ita ce sayyidul ayyam shugaban kwanuka waɗanda suke na sati a cikin kwanuka na sati gaba daya to fiyayyen rana ita ce ranar juma'a dan haka ma mabarata suke cewa ranar da bawa kan buda kan samu kenan ita ce babbar rana me yasa saboda akwai sa'a ta samun karbuwar addu'a kamar yanda bayani zai zo nan gaba shine yace khairu yawmin manzo Allah yace fiyayyen yini tala'at alaihi shams wanda rana ta hudo a cikin sa manzo Allah yace yawmul juma'a ita ce ranar juma'a me yasa ranar juma'a ta fifici dukkan waɗannan ranaku na sati manzo Allah yace fihi khuliqa adam domin a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a aka halicci annabi adam domin dukkan halittu gaba daya Allah ya halicce su a cikin kwanuka shida kamar yanda Allah ya bayyana mana a cikin suratu fusilat ita kasa da duk abin da yake cikin ta na halittu kan duwatsu kan ƙuramu kan itace Allah ya halicce su a cikin kwana biyu wato ita ce lahadi da litinin sannan ita kuma sama da abin da yake cikinta na halittu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su a talata da laraba da alhamis. Sannan kuma a ranar Juma'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kammala halittar halittunsa gaba ɗaya. A ran nan Allah ya halicci annabi Adam. Bayan la'asar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kammala halittarsa kuma ya busa masa rai. Shine ana manzo Allah ya ce fihi kulika Adam. A ranar Juma'a ne aka halicci annabi Adam. Shine can Allah yake faɗa wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughu. Haka a cikin suratul fusila take cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم duka dai wadannan ayoyi suna bayani game da adadin kwanukan da Allah ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankanin su na halittu a cikin kwanuka shida Ubangiji ta'ala ya halicce su. Kuma wannan kasancewar karantarwa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayinsa in za mu yi abu mu bi a sannu mu kyautata. Tare da cewa Allah in yayi nihin samar da abu ko rasar da shi ya fi kyautawar ido gaggawa. Inda Allah ya ga dama halittar saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da yake tsakanin su na halittu a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa Allah zai iya halittarsu. Amma dan ya koya mana bi a sannu sai da aka kwashe kwana shida. Domin ya faɗa wa ma amuruna illa wahidatun kalamihim bil basar. Al'amarinmu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi bai zamanto ba face tamkar kyautawar ido ne. To shine Yahudawa da suka samu labari a cikin littafin da annabi Musa ya zo musu da shi na At-Taura cewa Allah ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakaninsu na halittu a kwanuka shida, farko Lahadi ƙarshe Juma'a, sai suka ce ranar Asabar sai Allah ya huta shine ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Shine Allah ya maida musu martani ya ce wa ma massana min lughu, babu wata gajiya da ta shahe mu balantana da za mu huta. Don haka su Yahudawa sai suka zaɓi ranar Asabar ita ce ranar hutunsu. Domin aka ce Asabt abinda ake nihi a larabci shine alƙaku, ka yanke abu kenan, ka yanke duk wani aiki duk wata alaƙa, kenan suka maida ta ranar hutu. Su kuma ƴan mushin suka zaɓi ranar Lahadi. To shine anan yace fihi khuliqa Adam, a ranar Juma'a ne aka halicci annabi Adam. Sai yace wa fihi udkhila aljanna, kuma a ranar Juma'ar aka shigar da shi aljanna. Wa fihi ukhrija minha, a ranar Juma'a aka fitar da shi daga gidan aljanna a sababin cin itaciyar da Allah ya hane shi ya ci. Wanda a wata riwaya manzon Allah yake faɗa yake cewa kuma a ranar Juma'a ne ya tuba Allah ya karɓi tubansa. Bazan Allah ya ci gaba da faɗa ya ce kuma kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a. Bazan Allah ya ce idan aka wayi gari Juma'a duk wata dabba da ka sani bazan Allah ya ce ta kashe kunne, hankalinta a firgice a tashe, sai idan rana ta hudu sannan take samun kwanciyar hankali take tabbatawa cewa ba alkiyamar ba ce ba. Duk dabba da ka sani in dai aka ce yau ranar Juma'a ce tun daga ketowar alfajir to hankalinta a tashe yake. Sai dai dan adam mu ne kawai muka raukana muka shagala, hankalinta a tashe take. Tunda manzon Allah ya ce kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a. To sai in rana ta hudo sannan take samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadla ta ranar Juma'a. Kenan ranar Juma'a rana ce wadda take mai girma, wanda ya dace ga mai hankali yayi tattali domin taryar ranar Juma'a da ayyuka waɗanda suke na gari, ma'ana ya mata shiri domin aikata ayyuka na gari domin ya dace da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Kenan ranar Juma'a don haka ake buƙatar mutum ya yi mata shiri, ya zamanto in aka wayi gari mutum ya zamanto cikin tsafta, kai ne wanka, kai ne yanke farce, kai ne gusar da duk wani datti daga jikinka domin ka je ka halarci sallar Juma'a. Haka ake buƙata domin yini ne wanda yake mai girma. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man tawadda'a fa ahsana alwudu'a, duk wanda yayi arwalla a ranar Juma'a ya kyautata arwallarsa. Thumma ata aljumu'a, sannan ya tafi masallacin Juma'a. Fastama'a, manzo Allah yace ya saurari khutuba ta limami. Wa ansata, yayi kawaici, ma'ana ya ja bakin sa ya kame. In aka ce al-insat, in ya hadu da al-istima, shi al-istima yana daukan ma'anar sauraro, al-insat kuma yana daukan ma'anar mutun ya kame bakin sa kare ya zance. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu. Kenan mutun yayi sauraro sannan kuma yayi kawaici kare ya zance. In ku insat wato ya kadaita, to wannan yana daukan ma'anar ku saurara kuma ku ja bakin ku ku kyale. Kamar yadda malami mai karantarwa a cikin fasali yake faɗa ga ɗalibai, ansitu, ma'ana ku yi shiru ku saurara kenan. Shine yace fastama'a, maza Allah yace ya saurari abinda limami ke faɗa na khutuba koda baya fahimtar larabcin. Wa ansata, sannan yayi kawaici, shine ya ja bakin sa ya kame. Maza Allah yace sakamakon sa, gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'a, za a gafarta masa abinda ke tsakanin shi da Juma'a wadda za ta zo a gaba. Kwana bakwai Allah zai gafarta masa zunubansa. Maza Allah sai ya ce wa ziyadatu salasati ayyami, da ƙarin kwana uku. Wannan kwana uku kenan bonus ne, bayan an baka kuɗinka kenan sati guda, gafara ta sati guda, kuma sannan sai aka dada maka kwana uku. Wanda wannan daman ƙa'ida ce Allah ya ajiye mana, duk wani kyakkyawan aiki da za mu zo da shi, to Allah ya yi alkawalin sai ya linka shi su goma. Kamar yadda ya faɗa, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, a can cikin suratul an'am da suratul naml. Duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki, Ubangiji ta'ala ya ce na gare shi kwatankwacin wannan aiki su goma, Allah zai linka masa su goma. To kaga anan ita Juma'a hasana ce, aiki ne kyakkyawa ka zo da shi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka gafara ta kwana goma tun daga wannan Juma'a zuwa Juma'a ta gaba, kuma da ƙarin kwanuka uku. To wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadalarsa, ma'ana Juma'a a sababin mutun ya halarci sandar Juma'a, gafara ta kwana goma za a masa ta zunubai. Amma wasu zunuban su ne ƙanƙanin zunubai, duk wani ƙaramin zunubi idan mutun ya aikata, to wannan sallar Juma'a ta kankare masa waɗannan zunubai gaba ɗaya. Amma fa da sharadi, sharadi na farko kyautata arwalla, tunda cewa man tawadda'a fa ahsana alwudu'a, kenan karka bubbuga arwalla ka tsaya ka kyautata, ka zo da farillanta da sunnoninta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Abu na biyu, sannan kuma ka tafi masallaci, ba ka yi arwalla ba ka zauna, kenan ka tafi masallaci. Abu na uku, in ka tafi masallaci ka yi ƙoƙarin sauraron khutuba ko da ba ka fahimtar larabcin. Abu na hudu, sannan ka yi kawaici, shi ne ka ja bakinka ka kame kar ka yi zance. To in mutum ya haɗa waɗannan abubuwa a kansu ne zai samu gafara ta sati guda kuma da ƙarin kwana uku. Sai ya ce wa man massal hasa faqad laga, manzon Allah ya ce duk wanda ya share tsakuwa ya share ƙasa, manzon Allah ya ce ya yi lagau, ma'ana ya zubar da ladan sallar Juma'arsa, ta tsaya masa matsayin farilla, ya sauke abinda Allah ya farlanta masa. Amma wannan sakamako da ake samu na gafarar zunubai na kwana goma ba zai samu ba, wanda galibin masallatansu a irin wannan lokaci duka tsakuwa ne da sauransu. Idan mutum ya zo haka share ƙasa da yake inda zai dora goshi, to in ana khutuba daidai da share wannan ƙasar ba ya halatta, baya halatta mutum yayi. To ina ga ko wanda zai ma wani magana? To ina ga wanda zai ringa danne-dannen waya? Ko kuma limami yana khutuba wani yana famar jin tafzi? Duka wannan lagau ne. Kenan in ka zo kawai abinda ake bukata ka samu nutsuwa, na Bature kenan ka yi concentrate, ka samu nutsuwa ka tsaya ka ji me limami yake faɗa koda baka fahimtar larabcin. In ma har akwai wani dan motsi ko wani da kake so kama magana, sai ka bari. In an gama khutuba ta farko, wannan dan hutu da limami yake yi kafin ya tashi khutuba ta biyu, to a wannan tsakani ya halatta kama wani magana, ko in wani abu da zaka gyara a wannan lokaci sai ka gyara a wannan dan tsakanin. sannan dama ta biyu shine in an gama huduba kenan kafin a tada sallah duk abin da kake iya ma wani magana ko ka gyara wani wuri duka kana iya yi a wannan lokaci. To shine anan yace wa man massal hasa, manzo Allah yace duk wanda ya share tsakuwa, ma'ana ya shafe tsakuwa ya gyara inda zai dora goshin sa, limami na huduba, manzo Allah yace faqad laga, wato yayi lagau. In aka ce al-lagau shine al-kalamul ladhi la fa'idata fihi, zancen da bashi da amfani, ma'ana ya zubar da ladar jumu'ar shi akan wannan share kasa da yayi. To wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da su malikiya da su da hanafi, wannan da hanafiya suka tafi akan cewa wai in limami yana khutuba mutum ba zai yi tahiyatul masjid, tunda anan an ce wai mutumin da ya share kasa ma yayi lagau in limami yana khutuba. Suka ce a nan kenan maganar ka shagala da tahiyatul masjid ma bai ma taso ba, sai dai kiyasin da suka yi ya ci karo da nassi kamar yadda bayani ya gabata. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada, kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla ta sallar Juma'a. Hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa as-salawatul khams, wato salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare, wal jumu'atu ila al-jumu'a, da sallar Juma'a zuwa Juma'a ta gaba, wa ramadanu ila ramadan, da azumin watan ramadan zuwa ramadan na gaba. Manzo Allah yace mukaffiratun ma bainahunna, suna kankare abin da ke tsakanin su na zinubai, izaytuni batil kaba'ir, idan an nisanci manyan zinubai. Waɗannan salloli biyar da Allah ya shar'anta mana a tsawon yini da dare, idan kai az-zahr, to duk abin da ka aikata na kankanin zinubai tsakanin az-zahr da sallah ta al-asr Allah ya kankare maka. Idan ka sallaci sallah ta al-asr, abinda ka aikata na kananan zinubai daga az-zahr zuwa al-asr Allah ya shafe maka. Haka nan daga al-asr zuwa magariba, abinda ke tsakankanin Allah ya shafe mana. Daga magariba zuwa isha, shima Ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare mana. Haka daga isha zuwa sallar asuba, abinda ke tsakanin su na kankanin zinubai, Ubangiji ta'ala ya kankare mana, kamar yadda yace as-salawatul khams. Sannan haka ita Juma'a zuwa Juma'a ta gaba, kamar yadda ya gabata a wancan hadisi, kenan gafara ta sati guda, sannan da dadin kwana uku. Haka nan azumi na Ramadan mun yi na bana zuwa na badi, Ubangiji ta'ala ya kankare mana duk abin da ke tsakanin shi na kankanin zinubai. Shine yace mukaffiratun ma bainahunna, suna kankare abin da ke tsakanin su na kankanin zinubai. Idan aka ce karamin zinubi, ta yaya ake gane karamin zinubi? Karamin zinubi shine zinubin da Allah bai yi alkawalin azaba ga wanda ya aikata laifin a nan duniya ko a makoma lahira. An gane ku? Duk zinubin da Allah bai shar'anta wani haddi cewa wanda ya yi kaza kaza za a masa, ko kuma ya tanada masa azaba kaza a nan duniya ko a makoma lahira, to wannan ta hanyar nan ake gane cewa karamin laifi ne ba. Ta hanyar da ake gane manyan laifuka, duk aikin da Ubangiji ta'ala zai yi alkawalin azaba cewa duk wanda yayi kaza, to Allah ya yi alkawalin zai azabtar da shi a nan duniya ko a makoma lahira. Ko aikin da Allah ya shar'anta haddi, kamar yadda barawo in yayi sata za a yanke masa hannu, mazinaci in ba mai aure bane a bulala shi, in mai aure ne a jajjefe shi, in mutun ya ma wani kasafi a yi masa bulala 80, wannan duka yana nuna cewa manyan laifuka ne. Ko kuma laifin da Ubangiji ta'ala yayi tsinuwa yayi la'anta akan mai aikin, kamar aikin da za a ce Allah ya la'anci mai kaza ko manzon Allah ya la'anci mai kaza, to wannan shi ma yana nuna babban laifi ne. Ko aikin da cewa duk wanda yayi kaza Allah ya yi fushi da shi, to wannan shi ma ya nuna cewa babban laifi ne. Ko kuma aikin da manzon Allah zai ce ba ni ba mai kaza, ko Allah ya ce ba ni ba mai aikata kaza, to wannan yana nuna cewa babban laifi ne. To shine anan yace izajitu libatil kaba'ir, in an nisanci manyan zinubai. Kaga sharadin ayyuka na ibada su kankare ma bawa kankanan laifuka, to sai ya nisanci manya, sai ka nisanci manyan laifuka, sannan ayyukanka na ibada za su kankare maka kankanan zinubai, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nisa, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala ya ce in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su. Allah ya ce, nukaffir ankum sayyi'atikum, mun yi alkawalin kankare muku miyagun ayyukanku, duk wasu kankanan laifuka. Allah ya ce, mun yi alkawalin za mu kankare muku su. Bugo da ƙari sai ya ce, wa nudkhilukum mudkhalan karima, za mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci, ita ce aljanna a gobe kiyama. To shine annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, izajtuni batil kaba'ir, matukar an nisanci kenan manya-manyan zunubai. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, kenan wannan hadisi yana ƙara bayyana mana fadala ta sallar Juma'a. Sallar Juma'a kenan tana kankare ma bawa duk wasu abubuwa da ke aikatawa na ƙanƙanin zunubai. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.